La da 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 la da 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 la da da la da la da 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 They're hurting us like sheep. And one by one they will zap us all to dust. Maybe that's what needs to happen to bring the armies of Earth together as one. We would be unstoppable. We would kick some serious Martian ass. But not now, we're somewhat divided. We're not all on the same side. We should unite, like the old song said. Why couldn't we listen the first time? We need to join forces so we can be ready. You never know when they're gonna end. We need to prepare for the intergalactic battle. Until then, the Martians sing their victory song. La da 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 la da 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 la da 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 Pretty soon some humans from Earth would want to defect to be a part of the winning team. Hopefully that can be avoided and we could be the underdog, come back from behind. I hope there is still time. But do you realize that we are surrounded by an infinite army of laser-toting Martians? They will give us the option, join up their side, or to be zapped to dust. Then we sing together, la da 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 la da 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 da